Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Hanifa Kabir Isa maka sake dawowa cikin shirinmu na karfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, karfe 8:30 kenan agogon Ghana. Yau Litinin 30 ga watan Mayu shekarar 2022. To a cikin shirin za ku ji cewa rundunar ƴan sandan jihar Abia dake kudu maso gabashin Najeriya ta ce wato ta bazama neman wani babban limamin cocin Methodist da ƴan bindiga suke garkuwa da shi a jihar. A jamhuriyar Nijar kuwa, yayin da direbobin motocin jigiladin da kwan kaya ke kokawa kan karancin man diesel a gidan mai, kamfanin dillancin man fetur wato Sonadap a kasar na alakanta al'amarin da matsalan man da aka shiga wasu kasashe makwabta sakamakon yakin Russia da Ukraine.
Ai kwanaki gaya da doso da kwanni zuwa wajajen maradin nan duk masu iyaka da Najeriya da Benin mun samu matsalan mai ga zuwa to muna gudun kuma nan zuwa kadan kun ba doki mata kai ba har essence sai an samu matsala dan saboda diddai daga kaso duniya ce wa'ancan kasashen suke ce.
Muna kuma tafi da rahoto na musamman wanda sanin shi ayyukan malumfashi zai gabatar da kuma labaran wasanni, amma fa duka sai mun kammala shan labaran duniya tukuna.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an muni lafiya ga cikakkun labaran duniya. Kafar yada labaran Faransa ta BFM TV ta ce an kashe wani dan jaridar kasar ta Faransa mai shekaru 32 a yau da yake a gabashin Ukraine, wanda har sashi ya same shi a lokacin da yake tattara bayanai game da wani aiki na kwasar ƴan kasar ta Ukraine daga wani wuri. Tashar talabijin ta BFM ta ce an kashe dan jaridar ta Frederick Leclerc Imhoff ne a lokacin da yake hada labarin wani aikin jinkai a cikin wata motar yaki mai sulke a kusa da Severodonetsk, wani muhimmin birni a yankin Donbas dake fama da kazaman fada na sojojin Russia da Ukraine. Yayi aiki na tsawon shekaru 6 a tashar talabijin ta Faransa. Shugaban Faransa Emmanuel Macron ya jinjina wa Leclerc Imhoff ta shafin Twitter, ya je Ukraine ne domin ya bayyana gaskiyar yaki a cikin wata motar bus ta jinkai tare da fararen hula da aka tilasta matsirewa don kauce ma bama-baman Rasha. An harbe shi ne da bindiga, abinda Macron ya wallafa kenan a shafinsa na Twitter. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban Majalisar Tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban Majalisar Tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki 2 cewa Ukraine na nuna matuƙar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Rasha. Daya daga cikin abubuwan da suka fi damunmu shine batun taimakawa kasar ta Ukraine tare da abokan hulɗarmu na ƙasa da ƙasa da buƙatunta na kuɗi, a cewar Michael. Zamu kuma tattauna yadda zamu tsara kuma mu tallafa wajen sake gina ƙasar Ukraine, saboda za a buƙaci wata babbar hoɓɓasa ta duniya baki ɗaya kafin a iya sake gina ƙasar. Michael ya ce tarurrukan za su hada da magance hauhawar farashin makamashi da ke da nasaba da rikici da kuma buƙatar hanzarta sauyin makamashinmu domin kawar da dogaro da Turai ta yi kan albarkatun mai na ƙasar Rasha da kuma tattauna hanyoyin da za a bi wajen tunkarar matsalar samar da abinci da farashin kayayyaki. Fiye da shekaru 2 yayin da COVID-19 ta mamaye sauran duniya, Koriya ta Arewa ta dage kusan cewa ba zai yiwu ba, a cewar yawancin masana, cewa ba ta samu wanda ya kamu da cutar coronavirus ko da guda ba. Hakan ya canza a tsakiyar watan Mayu, lokacin da Koriya ta Arewar ta bada rahoton samun waɗanda ake kyautata zaton sun kamu, tare da kuma sa sojojinta su shirya don tunkarar da ta bayyana a matsayin wata babbar matsalar ta ƙasa. Yawancin gwamnatocin kasashen waje da ƙungiyoyin agaji na ƙasa da ƙasa sun bayyana fargaba mafi muni cewa ɓarkewar cutar a Koriya ta Arewa ta yi tsanani sosai, ta yadda Pyongyang ba za ta iya ƙoƙarin ɓoye ta ba. Sai dai kuma a cikin makonni biyu da Koriya ta Arewa ta bayyana bullar cutar. Kafofin yada labaran kasar sun bayyana wani yanayi na samun cigaba cikin sauri. Ana shan labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ranar Litinin na ƙarshen watan Mayu a Amurka ake bikin tunawa da maza da mata da suka mutu a lokacin da suke aikin sojan ƙasar. Ranar tunawar ta wannan shekara, wadda ranar hutu ce a matakin tarayya, ta faɗo a ranar Litinin 30 ga watan Mayu. A rufe kasuwannin hada-hadar kuɗi kuma shugaba Joe Biden zai halarci bikin a makabatar ƙasa ta Arlington. Faretin ranar tunawa da 'yan mazan jiya din a Washington ya dawo a Constitution Avenue a yau Litinin bayan shekaru biyu da rufewa sakamakon barkewar annobar corona. Yawanci Amurkawa suna bikin wannan rana ta hanyar ziyartar wuraren tunawa da yaƙe-yaƙe ko ziyartar makabarta da dora furanni akan kaburbura.
Gaida Hanifa Kabir Isa wacce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To a jamhuriyar Nigeria, inda direbobin motocin jigila da nadakon kaya ke kokawa kan karancin man diesel a gidajen mai, kamfanin jalancin labaran man fetur wato Sonadeb na kasar na alakanta al'amarin da matsalan man da aka shiga a wasu kasashe makwabta sakamakon yakin Russia da Ukraine. Wakilin muryar Amurka a Yamai Suleiman Muni Burma na dauke da karin bayani.
Sama da mako guda kenan da man diesel ko kuma gazuwal ya fara wuya a gidajen man Niger, musamman a garuruwan da ke kan iyakar kasar da Najeriya har ma da iyakar ta da jamhuriyar Benin, lamarin da tuni ya fara shafar harkokin jigila, kamar yadda wani jigo a dakar kungiyoyin motocin sufuri ta Itar Gamace Muhammadu ke korafi a kai.
Ai kwanaki gaya da doso da kwanni zuwa wajajen maradin nan duk masu iyakar da Najeriya da Benin mun samu matsalan mai da gazuwal, to muna gudun kuma nan zuwa kadan in ba doki matakai ba har essence sai an samu matsala dan saboda diddai daga kaso duniya ce wa'ancan kasashen suke ce.
A yanzu haka motocin da kon mai sama da dubu ne ke can matatar Mansoras, inda suka shafe kwanaki da dama suna jiran lodi, sai dai babu alamar samun lodin a nan kusa-kusa sanadiyar wannan matsala, inji Muhammad Haibala na kungiyar direbobin motocin da kon man fetur.
Muna da wajen 2000 citern a Zander jare son pre, suna jira kawai a miso a fesu su kai mai inda ya kamata a kai shi. Sonadeb ita dai ce take da manafol sai da mai nan cikin Niger, kenan wa take sai da mamaye ta yi da shi waje. On fraud ne su ne ya kamata su yi supreme fraud, su suke da kare su kawo duwan su kawo soji a sai da fraud.
Shugabannin kamfanin dillancin man fetur na Sonadeb mallakar gwamnatin Niger sun tabbatar da cewa ana fuskantar karancin man diesel a kasar sakamakon yadda wasu suka fara ketarawa Najeriya da jamhuriyar Benin da man da ainihi aka yi tanadi domin bukatun cikin gida Niger. Abdurrahman Biyo shine kakakin kamfanin Sonadeb.
Matasa suna dukan shi cikin bududuwa, za su yi cikin gidajen mai su kwashe shi cikin bududuwa su saye shi su duka bisa injina sai su kai bakin iyaka su saida. Akwai wanda suke zuwa su saye shi a kamfaninmu na Sonadeb a matsayin za su je su sashi a cikin station na amfanin kasa sai su shiga wani wuri su hudda shi a su aika shi Najeriya, ko kuma su huta da shi ta wata rauniya hanya sai su dawo da motai kamar sun yi amfani da shi.
Wani abin lura na daban shine cewa sayar da man fetur cikin yanayi irin na karazube kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ka iya shafar sha'anin tsaro.
Station na kan iyaka suna sayar da mutanen masu zuwa cikin mota, kuma a kowa anda suke za cikin bidon ni suna dauka. In ana dauka cikin bido ana taya ba a san ba su wane ne, tana yan ta'adda ne kinan wannan ma a ya kamata a space security a jiba shi a bar sai da cikin bududuwa ko tununuwa.
Jamhuriyar Niger wacce ta fara sayar da man fetur dinta a shekarar 2011 na hako ganga 20,000 a kowace rana wadanda ake tace su a matatar Soras dake da Magaram. Daga cikin su akan ware ganga 7,000 domin bukatun cikin gida, yayin da akan sayar da ragowar ganguna ga kasashe makwabta. Sai dai matsalar man da duniya ta shiga a sanadiyar mamayar da Russia ta yi wa Ukraine ta sa wasu masu harkar mai a kasashe makwabta suka fara ketawa Niger don sai abinda aka yi tanadi domin amfanin cikin gida, yayin da hannun wasu 'yan kasar ta Niger ya tashi a sakamakon wannan al'amari. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
To a jihar Abia da ke kudu maso gabashin Najeriya, wasu yan bindiga dauke da makamai sun yi garkuwa da wani babban limamin coci mai suna Bishop Samuel Kanu tare da wasu hadimansa biyu. Rundunar 'yan sandar jihar ta Abia ta ce tana aiki na haɗin gwiwa da sauran jami'an tsaro don ganin an ceto su. Wakilin muryar Amurka a yankin Niger Delta, Lami Abubakar Sokoto, ya aiko mana da ƙarin bayani.
Rahotanni dai daga jihar Abia da ke yankin kudu maso gabashin Najeriya na nuna cewa wasu 'yan bindiga wanda kawo yanzu ba a kai ga gane su ba na ci gaba da garkuwa da wani babban limamin coci a Najeriya mai suna Bishop Samuel Kanu. 'Yan bindigar dai da suka sace shi tare da wasu mutane biyu da ke kare lafiyarsa a jihar Abia a baya-bayan nan wani ganau a jihar ta Abia yayin garkuwa da Bishop din. Ga abin da ya shaida wa muryar Amurka ya bayyana cewa suna cikin tashin hankali. Yana cewa ne sunana Dr. Uche, wasu 'yan bindiga dauke da makamai sun sace Bishop Samuel Kanu tare da wasu mutane biyu a ƙauyenmu, kuma wannan yanayin ya samu cikin matukar damuwa lokacin da suka yi garkuwa da shi da an samu taimako na gaggawa na jami'an tsaro. To ina ganin da an ceto shi. Shawarata a yanzu ga hukumomin tsaro da kuma gwamnati shine su kara himma wajen ganin an ceto wannan babban limami tare da waɗanda ke kare lafiyar shi. Muna fatar a kawo ƙarshen ta'addanci da 'yan ta'adda a yankin kudu maso gabashin ƙasar. Rundunar 'yan sandan jihar ta Abia ta tabbatar da faruwar lamarin, kuma ta ce a tsaye take na ganin cewa an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. DSP Obanaji shi ne mai magana da yawun rundunar 'yan sandan jihar Abia.
Yes, the incident is confirmed, a very unfortunate one indeed, and the command.
Yana cewa ne rundunar 'yan sandan jihar Abia tuni ta tabbatar da faruwar lamarin, sai dai yanzu abinda muke ciki shine kokarin ganin an ceto wannan babban limami tare da waɗanda aka yi garkuwa da su. Muna gudanar da wani sintiri na haɗin gwiwa tare da jami'an tsaro daban-daban domin ganin an ceto waɗanda aka yi garkuwa da su. Masu sharhi akan al'amuran yau da kullun dai a yanzu na ci gaba da tsokaci dangane da wannan lamari. Professor Yahaya Tanko Baba wani malami ne a Jami'ar Usman Danfodiyo da ke Sokoto kuma mai sharhi akan harkokin yau da kullum.
Abinda da mai cewa yanzu irin lalacewa ko tafarbarewa na tsaro a sassa daban-daban na kasar nan yana kawai nuna manuniya cewa kasar a sake take. Saboda za a iya yin fashi yanzu ko ɗauke mutane yanzu a hanya kaza za a turo 'yan sanda ko sojoji washegari ko kwana biyu za a kara. Shi tsaro wani abu ne wanda ake tsara shi. Da mai cewa waɗannan mutanen da ke ta'addanci suna kamar cin karensu ne ba babbaka. Sauraka suna da cinin cewa duk abin da su yi da wahala jami'an tsaro ta iya fara musu ko ko wajen aikata laifin ba su tsoron ma za su iya rasa rayuwarsu. Ita gwamnati ko kuma jami'an tsaro suna da nakasu ainun wajen samun bayanai na sirri.
Lamida Abubakar Sokoto, muryar Amurka daga Fatakwal, Najeriya.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu bari mu shakata da wannan waka.
Oh,
ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga rahotanmu na gaba.
A Najeriya, hankalin al'ummar kasar ya karkata zuwa ga batun zaben sabuwar gwamnatin da za ta tsare karagar mulki nan da kwanaki 364 cur lokacin da shugaba Buhari zai kammala wa'adinsa na mulki. Galibin jam'iyyu da sun kammala gudanar da zaben fidda gwani a duk matakan mazaɓun da za su shiga. Babbar jam'iyyar adawa ta PDP ta zaɓi tsohon mataimakin shugaban ƙasa Atiku Abubakar a matsayin wanda zai rika masa tuta wajen wannan zaɓe, inda ya lashe da ƙuri'u 371. APC za ta yi nata nan gaba kaɗan. Zaben fidda gwani a kakar siyasar zaɓe ta bana. Jama'a sun bada mamaki, inda akasari suka kada 'yan majalisunsu da ke kan kujera a zaben fidda gwanin da aka gudanar domin nuna fushinsu game da gazawar da aka samu ta fuskan taɓarɓarewar tsaro da kuma kuncin rayuwa. Tattauna irin ihsanin da aka yi wa delegate. Da yawa daga cikinsu waɗanda suka rasa kujerun nasu, wasu sun ebi matasa majiya ƙarfi. Suka kewaya suna bi a maida musu kuɗin da suka bada ko kuma jiki ya tsami. Wasu kuma suna runguma kaddara. An yi banga da hayagaga, hargowa da gutsurutsu ma da ɗauki ba daɗi da coge na hargowa na dabarun da za a ga a daƙile wanda ake ganin alamun nasara gare shi. A wasu jihohin lamarin a daban tsoro.
Sai da nake ban taɓa ganin tashin hankali da wani ran ɗan adam ya fi siyasa, lafiyar ɗan adam ta fi siyasa. Laifina na ce ina takarar gwamna, an ce kada na tsaya na ce sai na tsaya. Ina jin ina gani na ce to in dai wannan haka ake mulki na haƙura da shi, da takarar da komai a ce a kashe wani a kaina, to wannan abin ya mulki na haƙura, ba shi zama haƙura kan lori da aka yi musu. Ban iya zuwa wannan wurin ba sai da ni shiga motar security na sa life jacket ne.
Shin me ya janyo haka? Dr. Awal Abdullahi ya amsa fatawar.
Wato shi zaben da aka yi na fidda gwani da jam'iyyu suka yi ya kasu kashi uku. Bangaren farko shi ne waɗanda al'umma ne da kansu suka cewa waɗanda suka zaɓa ko wakilansu na baya ba su yi musu ba su taka rawan gani ba, da haka su da kansu suka sake zaɓen su suka canza su da waɗansu wanda suke ganin cewa sun fi su cancanta. Kashi na biyu su ne waɗanda gwamnonin jihohi su da kansu saboda wani dalili nasu suka zaɓi waɗansu mutane domin su canza su, su canza waɗanda suke kan madafin iko da waɗanda su suke ganin a wajensu su suka fi cancanta, ba wai dan al'umma ne suke son waɗancan ko kuma dan sun fi dan ba su cancanta ba, a'a sai dai dan saboda wani ra'ayi nasu. Sai kuma waɗanda su kuma wannan juyin juyin halin yanayin rayuwa a harkokin tattalin arziki, harkokin tsaro, a ci gaban ƙasa, wannan juyin juyin hali su kuma ya shafe su, wanda ba dan sun aikata laifi ba, ba dan ba a san su ba, amma wani yanayi ya kawo wanda haka kurin ya zamanto jam'iyyar su ita ce matsala, ba wai su a matsayinsu na mutane ba. A nan kenan abin da nufi an dubi mutum ne ba an dubi jam'iyya ba aka yi wannan juyin-juyin hali. Waɗannan su ne kashi uku ko yanayi guda uku da aka shawarar da zan bayo al'umma shi ne su waɗancan da suka karɓi kuɗi suka zaɓi waɗanda ba cancanta suka yi ba, amma sun zaɓe su don kuɗinsu don kuma biyansu da suka yi domin su zaɓe su. Wannan ya rage ga al'umma gari idan an zo zaɓen duka gari. Kar su bi abin da zai zamanto ya cutar da su, ya cutar da ƙasa, ya cutar da al'umma, ya cutar da zaman lafiya da ci gaba. Su koma su dubi cancanta ba jam'iyya ba.
A wata damar da ya samu, tsohon shugaban ƙasa Goodluck Jonathan ya ɗora laifin sakamakon zaben fidda gwani a kan gyaran da aka yi wa dokar zaɓe, inda ya ce:
Let me use this unique opportunity to comment on something that is quite disturbing considering the primary that is going on in Nigeria now. The National Assembly made alterations to the electoral law, and now only what they call elected delegates are to elect people that will vote. One day, the whole Nigerians will wake up and say they are voting for a president who presented this presidential candidates for you, very few people, and present somebody.
Yes, babban abin takaici ne da bacin rai game da wannan zaben fidda gwani da aka gudanar a Najeriya. inda 'yan majalisar ƙasa suka yi wa sashen doka na 84 gyara ta yadda sai wakilai 'yan kalila waɗanda aka zaɓa su ne kawai za su iya zaɓen ɗan takarar shugaban ƙasa. Ya ce za a wayi gari ranar babban zaɓen da za a zaɓi shugaban ƙasa, mutane masu ɗimbin yawa su fito don zaɓen mutum ɗaya wanda mutane 'yan kalilan suka zaɓa.
Let me give you a very horrible example in my state biased state. In one way or the other, those who created this world do their magic. But the particular state conference in Bayelsa State made up of only two words, and every word has three elected delegates. So it's only six persons that will decide the candidate, say for PDP. And meanwhile, four people are interested in contesting. Six people will select among these four.
Ba ya bada misali da jiharsa ta Bayelsa, inda ya ce akwai wata mazaɓa ta jiha mai ward guda biyu kacal, kowace ward na da delegate guda uku, kenan suna da shida. Ya ce to idan misali an sami 'yan takara hudu na shugaban ƙasa a wannan wuri, kenan mutum biyu ne kacal za su je su zaɓi wanda zai yi takara. Ya ce to fada saki.
And let me use the opportunity to advise the National Assembly that laws must be designed to solve problems, not designed to create problems. And laws must be made.
A nan ne ya ba da shawarar cewa kamata ya yi 'yan majalisar ƙasa su riƙa yin dokokin da za su magance matsala a maimakon haskasa ta. A suko matan Najeriya akasarinsu sun yi tamanna da zaben Sanata Aisha Dahir Muhammad ta yi takarar gwamna a jihar Adamawa karkashin tutar jam'iyyar APC, inda har matasa suka ji daɗi suka yi mata baituka biyu. Sun ci abin numfashi murya Amurka daga Gusau a Najeriya.
Kuma da Allah yanzu kuma sai labarai a takaice.
Wasanni a takaice.
An kammala hada-hadar kasuwancin sayar da kungiyar kwallon kafar Chelsea ta Ingila tsakanin mamallakin kungiyar mai barin gado Roman Abramovich da kuma hadakar kamfanoni a karkashin jagorancin hafshakin attajiri dan kasar Amurka Todd Boehly. A yau Litinin aka rattaba hannun sauya shugabanci da mallakin kungiyar tare da amincewar dukkan hukumomin da ke da ruwa da tsaki, ciki har da gwamnatin Burtaniya, wanda ya kai karshen zamanin Abramovich dan kasar Rasha na tsawon shekaru 19 yana tafiyar da kungiyar. Adadin kudin da aka yi cinikin kungiyar ya kama fan miliyan 4,000 da miliyan 250, inda gundarin kudin da aka sayi kungiyar ya kama fan miliyan 2 da miliyan 500, tare da yarjejeniyar rarar asusun tafiyar da kungiyar na tsawon shekaru fiye da 10 da ya kama fan miliyan 1 da miliyan 750. To a watan Maris ne aka saka kungiyar ta Chelsea a kasuwa sakamakon takunkumin da gwamnatin Burtaniya ta kakaba wa Abramovich, bisa tuhumar dangantakarsa da shugaban Rasha Vladimir Putin a mamayar da kasar ta Rasha ta kai wa Ukraine. Hadakar kamfanonin na Boehly sun yi takarar samun mallakar kungiyar ne da takurorinsu 11 a fafutukar da aka soma tun a ranar 2 ga watan Maris. A ɗaya ɓangaren kuma, rahotanni na tabbatar da yiwuwar komawar ɗan wasan tsakiya na Barcelona Ousmane Dembele zuwa kungiyar ta Chelsea a wannan bazara. Wasu majiyoyi na bayyana cewa tuni da ɗan wasan ɗan kasar Faransa mai shekaru 25, inda zai kasance cefane na farko da sababbin mamallakan kungiyar za su yi bayan cin madaidaiton sayanta a yau Litinin. Chelsea ta sami nasara a kan kungiyar PSG ta kasar Faransa da ta nuna sha'awar ɗan wasan domin cike gibin Angel Di Maria, da kuma buƙatar ɗan wasan ta Kylian Mbappe da ya gabatar mata na sallamar nema da sayo Dembele, a yayin da take neman ya ci gaba da zama a kungiyar. Ko bayan PSG ma, manyan kungiyoyi da dama suna zawarcin Dembele, wanda rahotanni suka bayyana cewa ya zaɓi ya sake haɗewa da tsohon kocin sa Thomas Tuchel a Chelsea. Dembele ya koma Barcelona ne a shekara ta 2017, inda ya sami zura mata ƙwallaye 32 a cikin wasanni 150, a yayin da kuma ya kwashe tsawon lokuta yana fama da rauni. Kwantaraginsa na shirin kaiwa ƙarshe da Barcelona a 'yan makonni masu zuwa, a yayin da wasu majiyoyi suka bayyana cewa bai da ra'ayin wani sabon kwantaragi wanda hakan zai sauƙaƙa komawarsa Chelsea. A ƙasar Spain ɗin kuma, shahararren ɗan wasan ƙungiyar Real Madrid Marcelo ya tabbatar da cewa zai bar kungiyar a wannan bazara bayan kwashe tsawon shekaru 15 yana taka leda a kungiyar. Maseo dan kasar Brazil ya koma Barcelona ne a shekara ta 2007 inda ya sami nasarar lashe kofunan gasanni har 25 kuma yanzu haka yana rike da mukamin captain din yan wasan kungiyar. Murtala Faruk Sanyinna, muryar Amurka, Abuja, Nigeria.
To labaran wasanni kenan yanzu kuma ga labarai a takeici.
To a takeicin kafar yada labaran Faransa ta BFM TV ta ce an kashe wani dan jaridar kasar ta Faransa mai shekaru 32 a yau Litinin a gabashin Ukraine wanda har sashi ya same shi a lokacin da yake tattara bayanai game da wani aiki na kwasar ƴan kasar ta Ukraine daga wani wuri. Tashar talabijin ta BFM ta ce an kashe dan jaridar ta Frederick Leclerc Imhoff ne a lokacin da yake hada labarin wani aikin jinkai a cikin wata motar yaki mai sulke a kusa da Severodonetsk, wani muhimmin birni a yankin Donbas dake fama da kazaman fada na sojojin Russia da Ukraine. Shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky na shirin gabatar da jawabi a gaban majalisar tarayyar Turai yau Litinin a daidai lokacin da yake neman ƙarin taimako ga Ukraine da kuma neman matsawa Russia lamba kan kawo ƙarshen mamayar da take yi. Shugaban majalisar tarayyar Turai Charles Michel ya faɗa a cikin wata wasiƙa gabanin wani zama na kwanaki biyu cewa Ukraine na nuna matukar jajircewa da mutunci yayin da take fuskantar takala da ta'asar Russia.
To masu sauraro da kuma kamar kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kamu za a ji wasu abokan aikin mu dauke da wasu sabbin shirye-shirye. Wasan da misalin karfe 6 na safe agogon Najeriya, Niger kamar da Chadi karfe 5 kina agogon Ghana. Yanzu kan a madadin ita Halifa Kabir Isa wacce ta tana ni gabatarwa. Sai Julie Lewis Gashina ta hada mana shirin da kuma injiniyan mu Zainab. Ni Mahmud Lalo nake cewa ku kwana lafiya.